Nakasa,
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 bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da asusun tallafin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da haɗin gwiwar ƙungiyoyin na ƙasassu sun fara nazari akan hanyoyin shimfiɗa tsarin katin da zai baiwa masu buƙata ta musamman damar samun sassauci a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum, irin su sha'anin kiwon lafiya da sauransu. Wannan wani ɓangare ne na matakan da Jamhuriyar ta Nijar ke shirin ɗauka domin baiwa masu tawaya damar morar ‘yancin da ƙasar ta yi alƙawari a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Shugaban gamayyar ƙungiyar na ƙasassu Federation de Personnes Handicapées Sidonu Umaru ya yi wa wannan shiri ƙarin bayani akan zaman da suka gudanar kan wannan ƙuduri a garin Doso.
Wannan wani tsari ne wanda tun shekara 1993 cewa da 1993 a cikin wata doka aka ayyana cewar ya kamata gwamnatin Nijar ta samar da kati wanda zai bada dama ga mutane masu nakasa su samu sauki a cikin lamura, ko a cikin asibiti ne, ko a cikin sufuri ne da dai sauran. To amma tun lokacin ana zance har dokan nan aka jijaran shi shekara 2010, hannu kuma aka wani sabon doka shekara 2019. To a cikin decree na shekara 2021 jiye, watan jiye, shugaba mai girma Bazoum Mohamed ya rattaba ma kudurin hannu. Wannan kudurin ya kawo zancen kuma kati wanda zai daidaita sa'a tsakanin mutane wanda suke da nakasa da wadanda ba su da nakasa. Menene muhimmancin wannan katin? Duk mutum mai nakasa in a Nijar yake, to yana iya ya tambayi wannan katin kuma a bashi shi, kuma wannan katin zai bashi dama idan ya je a likita da shi da mataimakin shi, shi mutum mai nakasa da wanda ke kawo mashi taimako.
Yaushe za a fara bada ita wannan kati da ake kira carte d'égalité des chances?
Yanzu haka gwamnati ya riga ya tabbatar da committee mai tabbatar da sai an ga wannan katin an bai wa mutum mai nakasa na farko wannan katin. Kenan wannan committee ya yi aikinta, aikin zai ci gaba. Muna da kuma tallafi na wani babban masani a fannin mutane masu nakasa, ana ce mishi Alexander Kot, yana da aiki ne a can New York tare da UNICEF, shine yake ba mu goyon baya. Muna ganin cewar in Allah ya yarda kamin karshen wannan shekara na 2023 insha Allah za mu ganin cewar mutane masu nakasa sun fara samun wannan kati insha Allah.
Akwai wasu kasashe na Afirka da suka taba gwada irin amfani da irin wannan kati wanda kuma kuke ganin lalle ya kamata a ce a nan Nijar ma an so mu baiwa nakasa su ita?
Na makwabciyarmu Burkina Faso suna da wannan katin, sai dai ana kiran shi card invalidity. To invalidity mu wani abu ne ba mu son mu kira namu katin da shi, saboda kaman ya maida mutane baya kuwa. Me su sun samu wannan katin ne tun lokacin shugaba Thomas Sankara, kuma cikin sabon dokansu sun ayyana shi kuma suna aiki da shi insha Allah. Kasan Senegal ma suna da wannan katin, su sun kira shi ne dai yadda muka kira shi, kati mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da wanda ba su da nakasa. Su sun fara aiki da shi, har ina ganin sun raba kasoci 100,000 da mutane masu nakasa. Kuma akwai ta samani wanda suke da kwatancin wannan katin ne, ba katin ne ba, shi ana ce mishi Ramed, wata inshura ce wanda ke kawo mutane wanda ba su da dama, a cikinsu mutane masu nakasa, su ba su samu waɗannan dama. In ka dauki Afirka kamar kasashen Larabawa, wannan sun jima da wannan katin ma, su a cikin wannan katin nasu ma har da sayan magani. Mu a cikin namu katin ba a sa sayan magani ba, amma kamar kasar Algeria, kasar Tunisia da Morocco, duka wannan kamar in magani ne ma mutum mai nakasa bai biya ko dala na wajen sayan magani, gwamnati ne ke dauka wannan nauyin.
menene ke baku tabbacin a wannan karan gwamnatin Niger da gaske take wannan kati za a fara baiwa na kasasu ita?
Tabbacin shine Prime Minister mai girma Ahmed Ahmadu shi da kanshi ne ya rubuta ma minister na mai kula da harkar kiwon lafiya wanda a karkashin shi ne ma mutane masu nakasa a lamarin su ya ta'allaka. To ya bashi umarnin cewa ya lalle yayi komi domin ya ga cewar wannan katin aiwata shi kuma an ba mutane masu nakasa shi. Kuma ina ganin cewar insha Allah a tare da tallafin abokan hulɗa wannan abin zai tabbata in Allah yarda.
To masu raro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu shi ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin na ƙasassun Nijar Siddonu Umaru, ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.